Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da farko akwai wani abu da ci karo da shi na daya daga cikin matsakaitan malamai na wannan gari kuma na dariƙar Tijjaniya. Dangane da abin da ya shafi aqida, wanda kuma a yau karatu muke na aqida, kuma abin kai tsaye kamar shagube ne zuwa ga ahlus sunna wal jama'a, ko ka iya cewa in izala. To shi yasa nake ganin kamar amana ce ta ilimi, domin mas'ala ta ilimi dama ana warware ta ne da ilimi. So da haka insha Allah zan sa mana muji, to sannan kuma sai bayani ya biyo baya. Da haka yanzu zan sa a ji, to sannan sai bayani su biyo.
Da waɗanda ba ku ba, bancinmu da waɗanda ba ku ba, wanda shi ya sa aka ce a tattauna akan tauhidi yau, shi ya ce ba mu a manhajin na ash'ariyyanci da maturidiyyanci, wanda duka malaman su fayyadar duniya a kansa suke, ana koya mana tauhidi ne don bakin girman Allah bauta masa, ba ana koya mana tauhidi ba ne wai don mu gane waye Allah. Mu ba ma yin tauhidi don mu gane waye Allah, domin lokacin da mutum ya ji a ransa ya gano yadda Allah yake, to babban kafirci ke na duniya.
To an ji wannan abin da yake cewa, amma bambancin mu da wanda ba mu ba a mazhabar Asha'ira da Maturidiyya, wanda dukkanin sufayen duniya a kanta suke, ana koya musu tauhidi ne don su ga girman Allah, su bauta wa Allah, ba ana koya musu tauhidi ba ne don su san Allah. Domin duk wanda ya ce ya san Allah ko ya gano Allah, to wannan shi ne ainihin kafirci. Wannan shi ne abin da ya faɗa. To sau da dama abin da mutane ba su sani ba, saɓani na ilimi da kuma wani ya yi fitar ƙafa a babin ilimi ya faɗa abin da ba daidai ba, kuma a dawo da shi daidai ta hanyar a faɗakar da shi, a kawo hujjoji, wannan ba sabon abu bane ba, balma ka'ida ce tun a zamanin Annabi, tun yana raye sahabbai sukan yi sabani ijunansu, kuma sukan gyara wa kansu kurakurai. Wannan akan gaskiyan ma kenan, ga ma'abuta gaskiya, ballantana tsakanin masu san zuciya da kuma waɗanda suke ƙoƙarin kamanta daidai. Imam Malik yana faɗar wata ka'ida sananniya, yace ma minna illa raddun wa mardudun alaihi, babu wani a musulunci face zai faɗa za a faɗa masa, ya faɗa in ya kuskure kuma a faɗa masa abin da yake shine daidai, sai yace illa sahib hadhal qabri, sai mai wannan kabari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi wannan baya kuskure, wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha. Da haka wannan littafin da yake hannuna sunansa Jawharatut Tauhid, Jawharatut Tauhid littafi ne na waƙe kuma akan abin da ya shafi tauhidi. Mawallafin littafin ane masa laƙabi da Burhanuddin Ibrahim ibn Ibrahim Al-Laqqani. ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1041 yau raban sa da duniya shekara 406 kuma mafi yawancin abin da ya shafi tauhidin asha'ira da ya fada to duk shi wannan malamin ya wake idan ka koma tarjuma shi malamin za a gaya maka fitaccen malami ne akan aqidar asha'ira a fagen tauhidi to shi ya ce aqidar asha'irawa da aqidar maturidawa babu maganar sanin Allah sai dai maganar ganin girman Allah ana koya musu tauhidi ne dan su girmama Allah ba dan su san Allah ba to a baiti na tara wanda Ibrahim al-Laqani ya kawo akan abubuwan da suka shafi aqida da tauhidi sai yake cewa fa kullu man kullifa shar'an wajaba alayhi ayya arifa ma qaba lillahi wal jaiz wal mumtani'a wa misla dha li rusulihi fastami'a sai yace fa kullu man kullifa duk wanda aka dora wa nauyin shari'a mukallafi kenan baligi mai hankali shar'an a shari'ance wajaba alaihi ya wajaba akan sa ayya arifa ya san ma qad wajaba abinda ya wajaba lillahi ga Allah wal jaiz da abinda yake jaizi ga Allah wal mumtani'a da mamnu abinda ya hanu ga Allah to kaga magana cewa ba a sanin Allah laqani ya ce fa kullu man kullifa shar'an wajaba alaihi ayya arifa duk mukallafi baligi wajibi ne akan sa ya san haƙoƙin Allah na wajibi haƙoƙin Allah na jaizi haƙoƙin Allah na mustahili wannan shine abin da ake nufi da sanin Allah ai ba ana nufin ka san Allah ka ce ka san zatin sa ka ganshi ba zai yiwu ba amma zaka iya sanin zatin sa ta hanyar bayanan da ya maka gurgurdan abin da ya so ka sani to wannan shine abin da malamai suke fada kaga magana cewa wannan aqidar asha'ira ce ko aqidar maturidawa ce wannan ba gaskiya bane magana ce wacce kawai aka sake ta ila saboda ya lasifika ta yi karfi madogara ta malamai da suke cewa a san Allah shine wajibi na farko akan kowane baligi ayat cikin suratu Muhammad ce ko suratu Kitali da Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa shi Allah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi to wannan ayar ita ce tushe akan a san Allah wannan littafin da yake hannuna littafin ruhul ma'ani ne na tafsirin alqur'anil azim was sabaqil masani wallafin shihabuddin abi sana an gane ko wanda an haife shi hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1217 ya rasu hijira tana da shekara 1270 kaga akalla shi ma yau ya bar duniya da wajen shekara 200 da yan kai to idan ka dauki wannan littafi na tafsiri a juz'in sa na 13 balim na 13 in ka bude suratu Muhammad an gane ko ko suratul Kitali in ka zo fadin Allah madaukakin sarki fa'alam annahu la ilaha illallah kai sani cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah ma'ana ka san Allah sai ya ce musabbabun am majmu'il qissati min muftatahi sura la an qawlihi hal yanzuruna wannan magana ta taho ne tiryan tiryan tun daga farkon sura ba wai iya kissa ba a tun daga farkon surar har izuwa wannan gabar da ya ci gaba da magana ya ci gaba da magana sai ya zo cewa ya ce iza alimta anna al'amra kama zukira min sa'adati ha'ula wa shaqawati ha'ula idan ka fahimci cewa ko kasancewa al'amarin gida biyu ne akwai bayin Allah na gari wanda su za su yi arzikin shiga aljanna akwai bayin Allah fandararru wanda su za su yi tsiye shiga wuta sai ya ce to fasbud ala ma anta alaihi min al-ilmi to abinda ake nufi kai mai sauraro da wannan ayat ta ce fa'alam kai sani to ana nufin to ka tabbatu alama anta alaihi bisa ga abinda kake akai minal ilmi na sani bil wahadaniyati na kadaitakar Allah fa huwa min mujibati sa'ada sanin Allah makadaici ne wanda hakan zai bayi zuwa ga bauta masa shike jawo arzikin duniya da arzikin lahira sai ce wa fusiral amru bil ilmi bis sabati alaihi wasu malaman sun fassara umarni na cewa kai sani ana nufin ka ci gaba da sani yace li anna ilmuhu sallallahu alaihi wasallam domin ayar tana magana ne a wani kaulin na malamai kai tsaye da annabi to shi ku annabi ya riga ya sani dan haka ba ana nufin yayi sani na abin da bai sani ba a'a ya ci gaba da zama akan abin da ya riga ya san shi na kadaita Allah da tauhidi da kuma bauta masa daka li anna ilmuhu sallallahu alaihi wasallam bit tauhidi la yajuzu an yatarattaba ala ma zakarahu subhanahu min al ahwali fa innahu muwahhidun an ilmin halin an ilmi hali ma yuha ilayhi domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tintina Allah ya san yana kan sani na kadaita shi gurgurdan abin da aka yi masa wahayi wali annal ma'ana kuma domin ma'anar ayar fatamassak bima anta fihi min mujibati sa'ada la bi dalabi sa'ada ana nufin ka ci gaba da ruko da abin da ya ja maka arziki ba wai ka samu abin da baka da shi ba wanda zai saman maka da arziki to kaga dai a cikin tafsirin da imamu Shahabuddin Al-Alusi yayi wa ayar akwai tabbatar da maganar me ilimi sani Allah ya ce fa alam kai sani da ka a tauhidi dole ne akwai maganar sani ka ce wai idan mutun ya san Allah wai duk ranar da mutun ya san Allah shikenan daga ranar ya zama kafiri wannan ƙarya ne ba wani malamin tafsiri da ya fassara wannan har a littattafan sufaye wannan littafin da yake hannuna sunansa At-Tahrir wa At-Tanwir na Dahir ibn Ashur Dahir ibn Ashur ba malike ne an gane ko kuma mutumin asar misra ne kuma ba ash'ari ne a aqida to shi ma idan ka dauki juz'i na 26 na littafin wannan volume na 26 ne shi ma idan ka taho suratu muhammad ko suratul qitali ka karanta wannan aya fa alam annahu la ilaha illallah sai yace kinayatun an dalabil ilmi ayar tana magana ne akan neman ilmi to wani ilmi shine ilimin sanin Allah sai ce wa huwal amalu bil ma'lumi wanda shi ilimin shike gadar da aiki da abin da aka sani wa zalika musta'malun fi talabid dawami alaihi kuma ana iya amfani da kalmar ta wannan siga dan ta nuna adawama akan abin da ake akai li anna annabiy sallallahu alaihi wasallam qada alima zalika domin annabi ya riga ya san wannan wa amila wa alimahu almu'minuna mu'minai ma sun sani wa idha hasala alilmu bidhalika marratan wahida taqarrara fi an-nafsi idan mutun ya riga ya san wannan tun a karan farko abin zai tabbata a zuciyarsa li anna alilma la yahtamilu an-naqida falaysa al-amru bihi ba'da husulihi li talabi tahsilihi bal li talabi thabati to kaga shi ma dai magana akan me ilimi ilimi da ka tauhidi matakin sa na farko shine ka san Allah ta yaya zaka san Allah ta hanyar ayoyinsa na Qur'ani da ayoyinsa na duniya rana sanin rana yana sanar da kaiwa Allah domin tana sanar da kai ne cewa Allah yana da iko domin in ba da iko ba ba zai yi ta ba daka idan kaga halitta ita kanta halitta tana sanar da kaiwa mahaliccinta in halitta tana da kamala tana nuna maka mahaliccinta kammalalle ne yafi ta kamala in halitta tana da iko to tana nuna maka me ita yafi ta iko domin ba dan nasa ikon ba ita ba za ta samu nata ba to wannan kenan wannan littafi na hannuna na gaba tafsirul dabari ne jami'ul bayani fi ta'wilil qur'an na abu ja'far dabari imam abu ja'far muhammad ibn jarir dabari ya rasu hijira annabi tana da shekara 310 yau sama da shekara 1150 da barin sa duniya 1150 wannan juz'in da yake hannuna na 14 ne na tafsirin Tabari to shi ma ka bude aya suratul qitali ko suratu muhammad fadin Allah fa'alam annahu la ilaha illallah ibn jarir Tabari bayan ya karanto ayar sai yace yaqulullahu yaqulu ta'ala zikruhu li nabiyyi muhammadin an Allah mai girma da buwaya yana fada ne ga annabin sa muhammad yace fa'alam ya muhammad annahu la ma'buda tambagi aw tasluhu lahu al-uluhiyyatu wa yajuzu laka wa lil khalqi ibadatuhu illa Allah allazi huwa khaliqul khalqi yace Allah mai girma da buwaya yana cewa annabi Muhammad ne fa alam kai sani ya Muhammad ya kai Muhammad annahu cewa yadda lamarin yake lama abu da ba abun bauta tambagi da ya dace aw tasluhu ko ya inganta lahul uluhiyatu ibadata tabbata gare shi waye juzu laka walil khalqi ibadatu kuma wanda ya halatta gare ka da sauran bayi su bauta masa illa Allah sai Allah shi kadai allazi huwa khaliqul khalqi wanda shine mahaliccin halitta wa maliku kulli shay'in kuma shine mamallakin komai kaga shi ma sai yace Allah yana cewa ne fa alam kai sani to kaga a ce wai sanin Allah din ranar da kace ka san Allah ko ka gano Allah wannan shine kafirci wannan ya saba duk tafsirin malaman duniya littafin da yake gaba na bayan waɗannan littafin firiya da tafsiri ne na Sheikh Ibrahim Inyas shi wanda yayi wannan magana batijani ne to amma bari mu karanto masa me Sheikh Ibrahim ya faɗa game da wannan ayar ko game da cewa sanin Allah yana yiwuwa ko ku idan mutum yace ya san Allah kafiri ne to anan ba suratul muhammad ba suratul muhammad ba mu tafi a cikin firiya da tafsir suratu daha a juz'i na 4 na firiya da tafsir idan ka zo suratu daha inda Allah yace da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilman kace Allah ya kara min ilimi to Sheikh Ibrahim sai yake cewa ai ilman bil qur'ani ilmin sanin qur'ani kullama nazala shay'un minhu zada bihi ilmuhu domin duk lokacin da wani abu ya sauka na qur'ani to ilmin annabi sai ya karu sai yace inna allaha tabaaraka wa ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallama bil qira'ati Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallama da yi karatu awwala ma amarahu farkon umarin da ya masa da yace iqra yi karatu sai ya ce wa amarahu bi talabi ziyadati min al-ilmi to kuma anan sai ya umarce shi da ya nemi karin ilimi sai ya ce wa ma amarahu bi talabi ziyadati min shay'in illa min al-ilmi kuma Allah bai taba cewa annabi ya nemi karin wani abu a wajen sa ba sai na ilimi sai ya ce wa zalika abinda yasa haka li annal ilma domin shi ilimi huwal kafilu shine jagaba bi sa'adati dunya wal akhirah na samun arzikin duniya da lahira sai ya ce su ila rasulullahi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama an afdalil a'mali wani aiki yafi falala faqala sai annabi yace al ilmu billahi ilmin sanin Allah ashe ana sanin Allah Sheikh Ibrahim ya kawo wannan a cikin firiya da tafsir ya kawo wannan hadisin yace an tambayi annabi me Allah menene aikin da Allah yafi so sai manzo Allah yace sanin Allah wal yaqini da sakankancewa an gane ko to da ya kawo hadisin karshe can sai aka yi lamba sai aka ce hadisin Imam Suyudi ya fitar da shi a cikin Jami'us Sagiri afdalul a'mali al ilmu billahi lafazin sa a Jami'us Sagir shine mafificin ayyuka shine ilimin sanin Allah sai yace wannan hadisin Hakimu Tirmidhi ya fitar da shi daga Anas dan Malik lambar sa a Jami'us Sagir shine hadisi mai lamba ta 1240 to wannan Sheikh Ibrahim kenan a cikin firiya da tafsir wannan littafin da yake hannuna Ihya Ulumuddin ne na Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Al-Ghazali sufi ne ba ash'ari ne Imam Al-Ghazali Abu Hamid ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 186 yau sama da shekara 106 da wani abu da barin sa duniya Ghazali a cikin juz'i na farko na Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali yayi fasali yace al-babu thani fil ilmi al-mahmudi wal madhmumi wa aqsamihima wa ahkamihima babi na biyo game da ilimin da ake so da ilimin da ba a so da rabaraban su da hukunce-hukuncen su sai yace wa fihi bayanu ma huwa fardu aini cikin wannan ilimin mukan akwai wanda wajibi ne kowa sai yayi shine abin da ake nufi da fardu aini wa ma huwa fardu kifaya da kuma ilimin da in wani yayi ya dauke wa wani sai ya ce wa bayani da kuma bayanin anna mauki al-kalami cewa shi wannan zance matsayin al-kalam ilmu tauhidi kenan wal fiqhi da ilimin fiqhu min ilmi ad-dini a ilimin ad-dini ila ayi haddin ya kai duk inda ya kai huwa wa tafdilu ilmi al-akhirah kuma da bayanin falalan ilmin lahira ilmin ad-dini kenan to sai ya ci gaba da cewa yace wa bayanul ilmi alladhi huwa fardu aynin bayan ilmin da shi wajibi ne akan kowa yayi shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilmi wajibi ne akan kowane musulmi shin wani ilmin ake nufi sai yace wa qala aidan kuma annabi ya sake cewa itulubul ilma walau bisin ku nemi ilmi koda a binnin sunne sai yace waqtalafa an-nasu fil ilmi alladhi huwa fardun ala kulli muslimin malamai sun yi sabani akan wani ilimi ne wajibi a sani akan kowane musulmi sai yace fatafarraqu sun karkasu fihi a cikin wannan bayani akthara min 20 firqa sama da kaso 20 ma'ana maganganun malamai sun karkasu sun kai kaso 20 game da ilimin da wajibi ne kowa ya san shi. Magana ta farko da zai kawo sai ce wala nutilu bi naqli tafsili, amma ba za mu tsawaita ba wajen kawo maka zancen malamai filla filla, sai ce walakin sai dai hasiluhu a takaice anna kulla fariqin, kowane bangare na malamai da ya tashi magana ilimin wajibi nazzala alwujuba ala alilmi allazi huwa bisadadihi, sai fadi ilimin da shi yake ganin shine wajibin. Sai ce wa qala faqala almutakallimuna, malaman aqida, in an ce mutakallimuna ana nufin malaman tauhidi, malaman aqida, shi yasa ana ce da ilimin tauhidi ilmul kalam. To malaman ilmul kalam sun ce huwa ilmu kalamillahi, shine ilimin huwa ilmul kalami, shine ilmin tauhidi, shine wajibi akan kowa ya san shi. Sai ce izbihi, domin da shine yudrakut tauhidu, ake sanin tauhidin Allah, wa ya'lamu bihi zatullahi, kuma ake sanin zatin Allah da shi subhanahu mai girma da daukaka, wa sifatuhu da sifofinsa. Ashe kaga ana sanin zatin Allah kuma ana sanin me sifofin Allah, shine ilimin da ya zama wajibi akan kowa ya sani a wajen ma malaman tauhidi. Amma ka zo ka ce wai ilimin sanin Allah, ko duk wanda ya ce maka ya san Allah ko ya gano Allah, wai wannan shine asalin kafirci. Wannan ba maganin malami bace, ba maganin musulunci bace, ba babu wannan magana kwata-kwata a musulunci, hatta a littattafan sufaye babu wannan. Wannan littafin da yake hannuna Jawahirur Rasail ne na Shehu Ibrahim Inyas. Bari mu ji shin Shehu Ibrahim Inyas ya yadda cewa akwai ilimin tauhidi, ana sanin Allah, kuma sanin Allah kafirci ne? Shi dai wanda ya faɗa ɗin batujjani ne. To amma bari mu ji abin da Shehu Ibrahim ya faɗa, sai mu ga waye ya daidai waye ya kuskure. Shehu Ibrahim a wannan littafi na Jawahirur Rasail a juz'insa na biyu shafi na 60 daidai, littafin juz'i biyu ne amma a haɗa a waje ɗaya. To a juz'i na biyun shafi na 60 daidai, bari mu koma mu ɗauko babin don mu dubawa ya koma a al-khutbatu saniyata ashara, khutba ta 12. To a cikin wannan khutbar in ka taho zaka zo inda Shehu Ibrahim yake cewa wa idha hasala al-fana'u, idan mutum yayi fana'i, abinda su sufa suke cewa ya narke a cikin Allah, yayi fana'i, yayi wusuli ko? To Shehu Ibrahim yace wa idha hasala al-fana'u, idan mutum yayi fana'i, arafa al-abdu, a wannan lokacin ne bawa zai san Allah shay'a, ba komai illa Allahu tabaraka wa ta'ala, sai Allah mai girma da daukaka. Kalmar arafa me take nufi? Sani. Anan ne zaka san ba komai sai Allah. To ashe sanin Allah ba kafirci bane ba? Ana sanin Allah. Da haka tauhidi ba shine girmama Allah ba, a'a tauhidi fara sanin Allah sannan sai a tafi zuwa game girmama shi. To da haka Shehu Ibrahim ya tabbatar da wannan a cikin Jawahirur Rasail. Gashi mun karanto nassin, sannan sai ya ce fa hunaka tauhidu. To shi wanda yayi maganar ya ce su tauhidi a wajensu. To muna tsammanin yana magana ne da yaren tijjanawa, tunda ba tijjani ne. To ga abin da Shehu Ibrahim ya faɗa, su tauhidi a wajensu su tijjanawa yan faira. Sai ya ce fa hunaka tauhidul khalisu, akwai tauhidi tsantsa, allazi huwa madalabur rijali, wanda shi sufaye suke nema. In yace ar-rijalu yana nufin sufaye, shine wanda mazajan sufaye suke nema. Sai yace ash-shaykhu Tijani, Shehu Tijani ya kulu fi jawahirul maani, ya fada a jawahirul maani, inji Shehu Ibrahim yace haqiqatut tauhidi, haqiqanin tauhidi la tudraku, ba a kaiwa gare shi, li'annaka, domin kai mai tauhidi ma dumta ta kulu, matakar kana cewa maujudun, akwai wani abu daban, wallahu maujudun, kuma Allah ma daban, mana Allah daban, bawa daban, indai kana fadar haka. Shehu Tijani yace fa thamma iznani, to kace abu guda biyu kenan, aina tauhidi, to ina magana kadaitawa anan? Da haka sai yake cewa la tauhida, ba wani tauhidi, illa idza kana tauhidu lillahi billahi ila Allah, sai dai idan tauhidi an ce komai daya ne, komai ya zama Allah. Daka wal abdu la madkhala lahu fihi wala makhraja, bawa bai da mashiga bai da mafita, daka komai Allah ne kawai. To wannan shine tauhidi. mahalli shahid a cikin wannan magana Shehu Ibrahim ya tabbatar da cewa idan an yi fana'i anan bawa yake sanin Allah to ashe kenan ana me ana sanin Allah to kaga ya tabbata shi wannan mai maganar ba da yaran ma ba da harshen dariƙa yayi magana ba domin harshen dariƙa ma ya yadda akwai wani abu sunan sa sanin Allah wai ba a ɗan dariƙa ne ake cewa ga wani arifi ba wai ne arifi da kansu suna fassara su masanin Allah to shi ya ce in ka ce ka san Allah ka kafirta wai wannan shine kafirci sai dai ka ce ka girmama Allah to ya za ai ka girmama abin da baka sani ba muna yara ma mun karanta littafin buguyatul muslimina fa akwai hadisi fa arifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni ku sanni kafin ku bauta mu in ba ku sanni ba ya za ku yi ku bauta mu wannan littafin kashiful ilbas ne shi ma na Shehu Ibrahim da gani ba tambaya ko to a kashiful ilbas Shehu Ibrahim yana yin muqaddima sharaf fage kafin ya shiga littafi sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai a shafi na 15 yace arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako man afada ala awliyaihi buhural anwari ubangijin da ya kwaranyo wa waliyansa tekunan hasake waqtassahum bi safail ahwali yake bance su da tsarkaka halaye wal asrari da asirai wa shaggalahum ya shagaltar da su bi zikirihi da ambatansa bil ashi wal ibkari da safiya da marece wa jama'ahum kuma ya tattara su fi shamlil habibi a cikin bargon nan na masoyi al muhtari abun zabe wa ta'arrafa lahum ya bayyana gare su fa arafuhu suka san shi ashe ana sanin Allah Shehu Ibrahim ya faɗi wannan a cikin muqaddimar kashiful ilbasi to wannan kadan cikin abin da shi mai magana zamu bashi amsa akai amsa ta ilimi da littafi ba wulakanci ba zagi alƙawari ne Allah ya duk wanda ya sanar da shi gaskiya yayi bayanin ta ga mutane zaka iya yi mana ƙarya zaka iya zagin mu wallahi ba za mu kula ka ba ba mu bukatar wannan amma wallahi kamar yadda malaman mu suka koya mana ko mutuwa zaka yi in kai ƙarya ilimi sai mun tona asirinka ba magana ka san mu mun san ka ko ciki ɗaya muka fito saboda amana ce wa iza khadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu linnasi wala taktumunahu da ka wajibi ne malamai su ji tsoron Allah musamman malaman dariqa kada lasifika ta rinka yi muku zaki kuna sakar magana magana da babu ita a musulunci kai har a dariqa kuma babu ita ku sani duniyar Kano a yau ba ita ce duniyar Kano a jiya da shekaran jiya ba duniyar Kano a yau ta wuce ka share ƙarya a girgida kai ko ai sigina ba za a iya gaya maka ba an wuce wannan lokacin in dai a ilimi ne da ka yanzu in ka shirya kai magana in baka shirya ba ka ja bakinka kai shiru wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula yana daga cikin mafi girman laifi a wajen Allah alqaulu ala llahi bila ilm fadar abin da baka sani ba qul inna ma harrama rabbiy alfawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri alhaqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamu ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون شي wanda yi wannan maganar burinsa kawai shine ya soki ɗan izala ya soki ahlus sunna su a wajen su tauhidi shine ganin girman Allah amma wajen wancananka tauhidi shine sanin Allah to su da an ce an san Allah an kafirta amma bai binciki tukuna abinda zai fada din akwai shi a ilimi ko babu ba kawai shi dai ya nuna wa mabiya su ƴan izala a wajensa ba sa ganin girman Allah wannan ƙarya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahim iy yaquluna illa kadhiba da haka wannan ƙarya ce ko a dariqar tijjaniya akwai magana sanin Allah ana sanin Allah kuma qur'ani ne yace fa'alam annahu la ilaha illallah kuma manzon Allah gashi a hadisi da yawa da muka karanto yace al ilmu billah ilimin sanin Allah ga kuma shehunnan dariqa ga shehunnan musulunci tunda sun bambance akwai littattafan su akwai na musulunci to mun karanto littattafan musulunci irin su tafsirul dabari irin tafsirin Tahir ibn Ashur at-Tahrir wa at-Tanwir irin ruhul maani na Imam al-Alusi duk wannan malaman musulunci ne kuma mun karanto daga jawharatut tauhid littafi ne da aka yi shi akan tauhidin asha'ira malamin da ya rubuta shi al-Laqani hujja ne a mazhabar asha'ira ta aqida amma yace farkon abin da ya zama wajibi akan mukallafi ya san Allah ya san wajibai ya san mustahilai ya san ja'izai a haƙin Allah amma kazo ka ce ba wani abu sunan sa sanin Allah ku ana koya muku tauhidi ne ba dan ku san Allah ba dan ku girmama Allah to ka taba ganin an girmama abin da ba sani ba daka tare da dukkan girmamawa amma dai wannan magana ba ta ilimi bace ba wannan magana ba ta ilimi bace ba idan kuma an ce haka ne ba haka bane abinda muka faɗa ba littattafai muka zo da su ba guda nawa 1 2 3 4 5 6 7 da dan karami autan su 8 to kai ma akalla ka zo da 8 din ka karanto littattafan malamai da bakin da fassarar waɗanda suka faɗa abinda ka faɗa cewa sanin Allah kafirci ne sai dai girmama Allah tauhidi ba ma'anarsa shine a san Allah ba tauhidi ma'anarsa shine a girmama Allah Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantata waɗannan littattafan su ne wata mas'ala ce daban da kuka ga ban taba ba ita mas'alar bamu zo kanta ba da haka in Allah ya kai mu karatu na gaba waɗannan littattafan bashi ne zan sake dawo da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum